کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.
سلمان خان da Priyan Kapoor sun sami shiga cikin ayyukan mutane 500 a faɗin duniya da suke taka rawa wurin tafiyar da masana'antar wuta-antarwa ta duniya wacce ta kai adadin dalar Amurka miliyan 2. Wasu mutane 10 daga Bollywood su ma sun sami shiga waɗanda suka haɗa da masu shirya fina-finai Karan Johar, Aditya Chopra da kuma producers Aditya Kapoor, Siddharth Roy Kapoor, Mukesh da Anil Ambani. Wannan shi ne shugaban kamfanin SL Dr. Subhash Chandra da shugabannin kamfanin Z Puneet Gonka, Kishore Lila da Uday Shankar. Hukumar zaitarwa ta Jihar masu sa ido a kan harkokin nishaɗin ta rawaito cewa Salman Khan, Amir Khan da Shah Rukh Khan su ke jan ragamar Bollywood musamman wajen samun kuɗaɗen shiga. Saƙon ya ci gaba da bayani a kan fim ɗin Salman Khan da ke tafe da kuma ayyukan da ƙungiyarsa mai zaman kanta take gudanarwa na jin ƙai. Ita kuwa Priyanka an yi batun nasarorin da ta samu a Bollywood da Hollywood musamman shirinta na talabijin mai kira Quantico. Da kuma shirin ta na sake kawo rayuwar yara abinda yasa aka yi mata jakadiyar UNICEF ta yara.
Ye hoti aa